Zanga-zangar ta wakana ne yayin da wasu jihohin Amurka suka kafa dokar ta ɓaci sakamakon zanga-zangar da ta jikirce take koma tarzoma a wasu sassan ƙasar wacce ta samu asali daga jama'ar da suka fito domin nuna fushin su kan George Floyd bakar fatan nan mai shekara 46 da ya mutu yayin da 'yan sanda suke rike da shi sai dai zanga-zangar ta birnin Gettysburg dake karamar hukumar Montgomery a jihar Maryland ta gudana ne cikin lumana Na tuntubi wata ba'amurkiya farar fata wacce ta halarci wannan gangami na kuma tambaye ta dalilin ta na fitowa a wannan rana. Sunana Jessica, mijina ba'amurkiya ne bakar fata, dukkanin yara na ma'amurkawa ne na bakar fata. Wannan abu ne da na mutukar yarda da shi sosai. Shi ma a nashi bangaren Mr. Chris Hall wani mutumin wanda shi ma ya fito zanga-zangar cewa yayi Sunana Chris Hall ina ga wannan haƙi ne da ya rataya a wuyana na shiga wannan zanga-zanga saboda na koya wa yara na wato yaki da matsalar wariyar launin fata zan kuma so ya zama darasi da za a riƙa koyarwa a makarantu masu zanga-zangar Ba wai kawai sun fito ne domin nuna fushin su kan yadda 'yan sanda ke musgunawa bakakken fata bane, har da ma yadda ake nuna wariyar launin fata ta wasu hanyoyi da dama a duk faɗin Amurka. Sabannin sauran wasu wurare da zanga-zangar ta jikirce ta koma tarzoma. An kammala gangamin na Gettysburg ba tare da wani tashin hankali ba. Hadiza Kyari, sashin Hausa na muryar Amurka daga nan Gettysburg a jihar Maryland dake Amurka.